Hukumomin jamhuriyar Nijar sun hiddo da sanarwar tsaye da farashin kudin aikin hajjin bana wannan ko a lokacin wata ganawa da ta shafi dukkan masu ruwa da tsakiya ayyukan aikin hajjin musamman hukumar shirya aikin hajjin ta kasa cewa da koho Malam Sa'idu Usman shine ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar.
Malam Sam de partenaire en interregard pour dire que c'est le moment idéal pour répondre effectivement aux soucis.
Abokanan hulɗar mu a gefen wannan maganar ta aikin hajji sun yi muna kallo da idanun basira game da kiraye-kirayen da hukumomin mulkin sojan kasar suka yi a roko daga shugaban majalisar koli ta soja da ke mulkin wannan kasar zuwa firaminista shugaban gwamnati cewa da Lamin Zen don kai ga farashi mai sauki ga al'ummar wannan kasar na neman tafiya ibada kasa mai tsarki da ya kai sai ba miliyan 3,250 da dala 16 da tamma 2. Wannan ya nuna cewa fa mu ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa ya gane cewa dole ne kowa ya sa kokarinsa shi na sa aka cimma matsaya game da wannan farashi.
Chacun devrait consentir des sacrifices.
Cewar magatakardan kungiyar ma'aikatan CDTN rishin birnin Kwani Alhaji Idrisa wannan farashin yayi duk da yake in har ana samu ana buƙatar a ƙara ragewa.
Allah shi ba da ikon yi kuma Allah shi ba da kuɗin da za a tahiya kuma in an ka tai a tai lahiya a komo lahiya shi ɗaya ne muka addu'a tunda abubuwan da yi kowa ya sani cikin lokacin da ake kawai mutane ya cikin wala haula wala quwwata kenan ya kamata a dibi waɗannan kuɗin kuma a gaskiya su a cikin maci kenan to in an ka ce a cikin maci kenan ya kamata a tausaya ma juma'a isartu abu in ya zam na Allah ne tunda shi abu in ya zam na Allah to ya kamata a diba a ga tausayin juma'a amma duk da macin da ake kuma da ya zam abu na Allah ne sai ka ga abin kamar ba haka ba kuma Allah ya ba da ikon tahiya kenan mu fatar da muka yi Allah in ya ba da ikon tahiya Allah shi sa a tai lahiya ai ayyukan nan na ibada lahiya kuma Allah ya sa a komo lahiya.
Wannan tsayar da farashin kudaden kujerar aikin hajjin wannan shekara ta 2024 ya zo ne bayan wata ziyarar aiki da hukumar ta aikin hajji ta yi a ƙasa mai tsarki tare da ganawa irin ta garin da garin da hukumomin Saudiya inda ma hukumar ta ba da sanarwar dawowa jamhuriyar Nijar da waɗansu kudade da ke nasaba da irin walakallun da alhazzan Nijar suka sha a shekarar ta gaba ta tabara ta rashin samun waɗansu ababe da ke kasancewa haƙoƙi ne a cikin aikin hajji abinda ya sama ministan kasuwancin jamhuriyar Nijar jan hankalin masu ruwa da tsaki akan ayyukan aikin hajjin na bana inda yake cewa abinda muke fata shine a gudanar da ayyukan aikin hajjin bana cikin nasara abinda ma nasa'a yayi kira ga amirul hajjin wannan kasar da ya dauki dukkan matakan da suka wajiba a kansa domin tabbatar da hakan muna fatan za a kiyaye kurakurai domin a baya fa an shayin su kuma an yi ta yin abubuwa marasa daɗi kenan muna fatan samun canji a wannan karon. A daya ranar 25 ga watan Fabrairu wannan shekara ne idan Allah ku ya kai mu za a zo ƙarshen wa'adin karɓar kuɗaɗen aikin maniyyatan hajjin bana daga jamhuriyar Nijar inda ƙasar Saudi Arabia ta bai wa jamhuriyar ta Nijar damar kutsawa da maniyyata a wannan shekara ta 2024 da suka kai 15,880. Haruna Ammana Bakwa da birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.